أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم مودا سايكي هدوا أجتم مكرن تزلال القرآن wadda take cikin unguwar Shade Zamna a birnin Damagaram jamhuriyar Niger yau muna ranar Lahadi 19 ga watan Ramadan shekara 1447 hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 8 ga watan 3 shekara ta 2025 da 26 miladiya muna cikin karatun littafin waja a shahar Ramadan littafi wallafar babban malami Sheikh Abdulrazzaq bin Abdul Muhsin al-Badr Allah madaukakin sarki ya kara mashi lafiya je darasin mu da muka tsaya na karshe mu tsaya a daidai gaban da malamin ya fara ambato mana wani sabubuwa wanda ya cancanta a ce mutun yayi su a lokacin da wata Ramadan ya riske shi ko kuma yake shirin gaskar shi من سيء أديدي قبل ديك يتشوى وبأنه أوجب علينا الصيام واحتسابا في نيل الثواب والأجر من الله تبارك وتعالى إذا ما تاشي قبل أتاك وانا شي نكراتم منه دا أتشمعنا للتاهي ما لن يتشوى ثم إن من الأمور المهمة التي ينبغي أن نعتني بها في هذا الشهر في شهر رمضان يتشي دا تكين أبو هو ما سمهي منشي وان دي چنجان تأتي منباد كلا وأقريسو أتشمعت رمضان an naktasiba minhu wa fihi mu yi kokari wato mu fa'idanta mu ribanta minhu daga gare shi wa fihi kuma a cikin shi daga ramadan ya zaman to ka ribanci wani abu kuma a cikin ramadan ma ka fa'idanci wani abu menene zaka ribanta daga ramadan ma'ana alkhairan da yazo da shi ya zaman to an samu naso in su a cikin wato rayuwarka menene zaka fa'idanta menene zaka dauko a cikin ramadan shine a cikin wannan watan alkhairan da ake yi gaba daya ya zamanto kai ma ka samu wani bangare daga ciki wani kaso wanda yake mai girma sai ce wa min khilalihi taqwallahi azza wa jalla daga cikin abubuwan wannan shine tsoron Allah madaukakin sarki yana da kyau a ce mutun ya samu tsoron Allah in watan Ramadan ya shigo wa hada min ahami ma shuri'a as-siyamu li ajalihi shi tsoron Allah shine ɗaya daga cikin abubuwan da suke da muhimmanci wanda a dalilin su aka shar'anta yin azumin in muka yi lura saboda mi yace kama qala Allahu tabaaraka wa ta'ala saboda fadar Allah madaukakin sarki Allah da kanshi yake cewa ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum da kanshi mi yake cewa la'allakum tattaqun kage yake cewa an duran farlanta muku yin azumi kamar yanda aka farlanta shi ga wanda suka wuce gabanin ku tabbas za ku samu tsoron Allah taqwa kenan shine tattaqun taqwa ita ce tsoron Allah madaukakin sarki fa bisiyani wa ada'i hadhihi al'ibadati yasluku almuslimu maslakan 'aziman wa sabilan mubarakan a cikin wannan azumin da mutun zai yi da sabki wannan ibada da musulmi zai yi akwai wani tafarki mai girma da wata hanya wadda take da albarka yu'addi bihi ila taqwallahi azza wa jalla wadda za ta kai shi zuwa ga samun tsoron Allah madaukakin sarki fasiyamu fursatun laka imalan yace saboda haka azumi wata dama ce a gare ka lita tazawwada min zadi taqwa diddan ka samu guziri wanda yake na tsoron Allah walitakuna minal muttaqin kuma dan ka kasance a matsayinka na bawon Allah daga cikin masu tsoron Allah to lalle in ka dauki watan Ramadan watan Ramadan wata ne da yake sauya wato dabi'u da kuma halayen musulmi wanda suke azumta shi daga dabi'u marasa kyau sai kaga sun dawo suna da dabi'u masu kyau har yake sun samu tsoron Allah subhanahu wata'ala ya ratsa cikin jikinsu sai ce wa taqwa hi an ta'amalu bi ta'ati Allah ala nurin min Allah tarju thawaba Allah wa an tatruka ma'siyata Allah ala nurin min Allah takhafu iqaba Allah wannan ita ce at-taqwa da kake jana cewa at-taqwa la'allakum tattaqun wattaqullaha la'allakum tuflihun ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun menene taqwa menene tsoron Allah shine ke fassara maka ita nan tsoron Allah yace hiya an ta'mal bi ta'ati Allah ala nurin min Allah shine kai aiki da biyayyan Allah duk abin da ka san biyayya ne ga Allah ka aikata shi ala nurin min Allah abisa haske na Ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma wannan aikin da zaka yi na ibada tarju sawab Allah ba komai kake nema ba a cikin shi in ba wato ladan Allah madaukakin sarki ba to yanzu sai mutum ya aiki na ibada ga Allah subhanahu wa ta'ala amma kuma me yake nema so yake mutane su yaba kaga babu takawa a ciki saboda ba Allah ya nufa da aikin ba wannan aikin ya rasa takwa saboda me yasa ba a nemi thawaban Allah a cikin shi ba amma mutum ya aiki wanda yake khalisan kawai abin da yake yema wajhallahi ne kuma da thawaban Allah wannan abin shine zai sa ya samu takwa sannan a cikin bayanin takwa sai yake cewa wa an tatruka ma'siyati Allahi ala nurin min Allah kuma mutum ya bar saban Allah akan hasken Ubangiji kada ka aikata sako ko daya wannan in ka ki aikata sako din ba wai duddun mutane kasu maka jaraba ba a'a takhafu iqaballah kana tsoran hukubar da Allah ya tanada ma wanda zai saba mishi tunda duk wanda ya saba ma Allah Allah ya tanada hukuba a gare shi to kai wannan hukubar da Allah ya tanada ita kake gujewa ita kake tsoro sai kake saba mishi to wannan abin in ka yi shi bayan can ka aikata aikin da'a saboda neman lada to kuma ka guji aikin sako dan saboda tsoron hukubar shi wanda yi haka nan to wannan abin shine ke ce ma taqwa sai yake cewa wal naqif qalidan linata'ammala sai malam yace mu tsaya ayuwa alkadan linata'ammala dan mu yi duba mu yi lura kaifa anna siyama yuhaqqiq lil abdi taqwa wai yaya ne ne azumi yake ƙara yake tabbatar ma bawa samun tsoron Allah wa yatazawwada min khilalihi bi zati taqwa yaya ne ne azumi a dalilin shi bawa yake samun guziri wanda yake na tsoron Allah a ciki sai yace al muslimu ala madari al ami wa tuli sanati i'tada fi an-nahari ala umurin alifaha in muka duki tsawon shekaru shekara guda wata 11 a cikin 12 na shekara musulmi ya riga ya saba ma zuciyar shi aikata wa'insu abubuwa wa'inda ya saba i'tada ala tanawul at'am al-iftar fi sabah ya saba in gari ya waye zamana ya doki zazzahiye ci tsawon wata 11 ko wa'tada ala tanawul at'am al-ghada tsawon wata 11 ya saba ya ci abincin rana wa'tada ala anwa'i min al-mashrub alwa'i min al-mashrubat kuma ya saba ya sha kayan shaye-shaye biya kin sha dan ta matsitsi kin sha wannan kin sha loga kin sha menene duka banda ji abubuwa da yawa wa'annan abubuwan mutum ya riga ya saba shan su a cikin tsawon wata 11 na shekara to shine yake cewa asbahat fi yawmihi aw fi ayyamihi amran mu'tadan ma'lufan wa'annan abubuwan da aka zano su an waye gari sun zama wani abu ne da aka saba yau da gobe dan adam sun bujikin shi ya saba da su sai yake cewa lakinna hadhihi al-ma'lufat allati i'tadaha ma in yadkhul alayhi shahr ramadan illa wa yatrukaha duka wa'innan abubuwan ma kece ke kullun a gidanku an sani ma abinci a wuni sai biyar kike ci in kika ce da sai kika ce da ranar da kake ci to kai in marice ta yi waje yan disattar akwai yan disattar kuma yanzu an kwanta daka dare ke kina da ilimi ne kika ya miki tana da kin ci ke ana cin abinci su uku a wuni ke so biyar kike ci ko to duka wannan abubuwan da dan adam ya saba anwani da su tsawon wata 11 ma inda akhala alayhi ramadan indi ramadan aka ce yau an ga wata to illa wa yatruka ce ga mutun ya fasa yanzu nan da a ce yau sallah ce mun shiga daga mai tamna wannan yake ce mun shi fara daga mai tamna wani dan ko aya ko gilmizuwa ko menene ko tofi duka irin na awu ana tamna an saba ko amma yanzu ga munan duka ba mai ce wannan me yasa saboda azumi ko shigowa azumi ta sa mutun duka waya wata 11 ba kwana 11 ne ko amma a dalilin shigowar ramadan yace duka dan adam ya hakura da wayannan abubuwan da ya riga ya saba da su yace ma annahu mu'tadun alaiha duk da cewa ya riga ya saba wa kad alifaha tamamal ilfi kuma sun bi jikin shi ya saba da su matakar sabawa lakinnahu yatrukha ويمتنع منها تمام الامتناء الى لشيء haka mutun zai hakura ya bar wa'annan abun da ya saba ci ke me ci so biyar abun ne to yanzu babu sai yake bari rana ta dan yi soki ta ci har asabar ta to yace mutun zai hakura da wannan ba hadan komi ba illa lilaili sawabillahi tabaraka wa ta'ala sai sawabillahi tabaraka wa ta'ala ba dan kuma sai dan neman ladan Allah madaukakin sarki wa hadhihi hiya taqwa yace to wannan shine tsoron Allah ai yanzu in kika boye a gidan kika shiga daki kika ci abinci wa zai gane ba me gane kin ci abincin ki kuma kika to ki ci gaba azumin ki ce wallahi azumin ne ya buga ne to yanzu ba wanda zai ringa bibiyar yanzu duk mutane yanzu kun ga take kasuwa suna kasuwa wasu na wajen aiki ko wasu na gida suna huta babu wanda aka dora mishi camera da surveillance aka ce bari a kai wannan manawaki ne kije kare bari a ringa bibiyar shi a'a kowa shi da Allah shi amma kuma ba mai kare azumi me yasa saboda shi wannan ainihin wannan abin shi ake cewa tsoron Allah yanda kake gani a azumi ba dora maka makabira da surveillance take bibiyar rayuwarka kuma ba ka kare azumin ba saboda in ka kare azumin kana tsoron Allah ya kama ka ko wallahi wani gani yake da kare azumi warawa shi kashi ko haka ne ko so in ka ce mishi ma kare azumi ce kai azumin za a kariya Allah yana gani yanzu in abin ka ja wanne koma gihi ku shigo ne fasalin an tashi ari sai ta baki dan yiji tace dan ku ta zaki ce mata zaki wallahi ki yi tsoron Allah kai Allah yana gani ko to tambaye shine Allah da yake ganin ki yanzu ke icin abinci ke tsori ki kare azumi lokacin da kike sa azumi azumi yau ce bai gani makawo yake koma bai koma to ya kai a Ramadan ne Allah yake gani a Ramadan ne bai gani a Ramadan kin ga ki tsoron Allah ki hayo da Ramadan ne yau ce koma to kun ga mutane suna yin defuwa da mai sauki eh ba dai dai bane ya kamata da kake ganin Allah ne da cikin Ramadan in Ramadan in ma ya wuce dai shine dai wannan Allah da yake haramta maka abuwa yanda ka yarda Allah ya haramta a kare azumi to haka ya haramta sauran ababe wanda kake aikatawa kenan ka ji tsoron shi yanda kake tsoron shi mi a cikin Ramadan shine mallin ki cewa wa hazihi taqwa wannan shine tsoron Allah ka san ba mai binka kuma baka kare azumin kana tsoron ubangijinka sai ce fatajiru sa'imi yamtani min at-ta'ami wa sharabi alladhi amamahu sai kaga mutum gashi nan yana azumi amma bai cin abinci bai shan abin sha ga abincin a gaban shi daga gaban shi zai wuce amma bai ci ba ga ruwan nan a gaban shi a cikin randa ko ta kila ma daga las inji bata narke ba kuma ga rana ta buge shi amma bai sha ba zai sha ba walau kana wahdahu ko da shi ɗaya ne la yatali alayhi ahadun minan nasi kullu zalika tarin ko da a ce babu wanda zai a gidan ma kai gidan ma ba kowa gaba ɗaya sun ta wajen biki shi ɗaya ne kuma ga galasa nan bata narke ba kuma gashi ne rana ta buge shi tsayi yake yi ba sha ba me yasa da'atan lillah dan biyayya ma Allah subhanahu wataala fa hadha alladhi yahsulu min almuslim fi nahar ramadan wannan abin da musulmi yake yi a wunin ramadan yan bagi an yunamihi fi hayatihi kullaha ma kulli ta'atin amara Allah ta'ala biha ya dagi ya dace a ce musulmi yanda kake tsoron Allah a watan Ramadan wuni baka cin komai to in Ramadan ya wuce gaba daya duk abin da ka san Allah ya umarni kai biyayya wa ma kulli amrin naha Allah azza wa jalla anhu kuma duk abin da ka gani Allah ya hana Allah ya ce kal ayi to kal a same ka ka aikata wannan abu tunda a can cikin watan Ramadan kana tsoron Allah kai ya ganka zai maka ukuba in ka kare azumi to ka sa akan ka da cewa yanzu da Ramadan kin ya huce ma in ka kare azumin Allah zai kama ka kuma yana ganin ka sannan kuma zai maka ukuba sai ce fa anta alladhi mtana'ta fi nahar ramadan an ta'ami wa sharabi ta'atan lillah kai da ka hakura da cin abinci da shan abin sha a wunin Ramadan baka ci ba ta'atan lillah ba komai ba dan komai ba sai dan saboda biyayya ga Allah ko yace yambagi alayka an tamtani an kulli amrin haramahu Allahu alayka ya kamata ka hakura da dukkanin wani abu wanda ka san Allah ya haramta a gare ka fi kulli waqtin wa hinin cikin kowani lokaci da kowani yanayi kenan ba sai a Ramadan bane yake tsoron Allah kakka ce wannan Ramadan ne baka kare ba zimi don tsoron Allah Allah yana ganin ka to in watan Ramadan in ma ya wuce Allah yana ganin ka lokacin da zaka je ka saba mai kenan yanda ka yarda Allah yana ganin ka a Ramadan ka yarda yana ganin ka ira madan ya wuce sai ce wallazi yajibu an yuta'a fi ramadan yajibu an yuta'a fi kulli waqti wannan Allah da ya wajaba ayi mishi biyayya
babu ramadan ne
فرب رمضان هو رب الشهور كلها هو يتي أوبنجيز رمضان شيني أوبنجيز سوران واتن يمكن أغني على رمضان الله أنا أغني سوري الله واتن الله أوبنجيز رمضان نيبو تو سوران واتن إن شاء الله الله ني أوبنجيز والذي يجب أن يطاع في رمضان يجب أن يطاع في كل وقت وندي وجب أي مشي بيا على رمضان تو يا وجب أي مشي بيا أكون لوكتي فإذا كنت ملكت نفسك وحبستها عن معصية الله إن يكسنتي كامل لكزتيك كهانا كانكا ككتن جيتا دغا ساقا مع الله وتركت معلوفاتك كبر أبوان نككي سو والأمور التي اعتاد والأمور التي اعتادتها طاعة لله والأمور التي اعتادت والأمور التي اعتدتها التي اعتدتها لكم أبوه وإن دك سابا دسو طاعة لله دم بيئي يغا الله في نهار رمضان أتكون وين رمضان دك كواسا تو ينبغي عليك أن تؤود نفسك على القيام بهذا الأمر في كل وقت وحين يا داتي كسابا ما كنك وانا ألبي دكيت رمضان تو كسابا ما رأيوك أقوان لوك تشيد أقوان يني إن الامتناء عن الطعام والشراب وسائر المفطرات محله شهر رمضان هنوى دك تشيد شا كلا أتي كلا أشا دبتك ننسورا أبوان دسكي لالة أزمي يتي محل ننشوة رمضان يعني وجوب اي واجبي ne ka aje su a Ramadan yanzu kina cin shinkafa da miya kina cin doya ko to in Ramadan ya huce sai a ce doya haram ne amma yanzu cin doya a yanzu wa yanzu nan za ka kawo doya da zaiyin ta tana tirri halaka ne ko haram ne haram ne to amma in Ramadan ya huce wa halaka ne to abin da yake nufi anan shine wai wannan abubuwan da aka haramta wani ci da sha kawai an haramta su ne mahallu huram shahr ramadan a cikin watan ramadan ne aka haramta su mun gane waman wa min tulu'il fajr ila ghurubi shams kuma a ramadan kin ma daga ketowar rana zuwa fadawar ta ko daga ketowar alfajr zuwa fadawar rana da daddare kenan kana iya cin doya ba wanda zai hana ka titutu amma siyam wal imtina'u والإمساك عن المحرمات فمحله الأمر كله. يتي أما هنوا أكن سبحان الله هنوا أكن أبو بند الله يحرمته. تسو بأرمودن مني وكذي. أتذكر رأيوه كان يعجب. تين حتى كوما قال الله يتي كأي كتا حرام. عندك كي يعني بذاك أي كتا وانشان شن أبنشي دشان أبنشا أول رمضان ما هو الله يهانه هو. To haka Allah ya hana sabo Allah ya hana aikata haramun Allah ya hana ƙarya Allah ya hana gulma Allah ya hana zalimci a cikin rayuwarka gaba daya yanda kake ganin can bai kamata ba to nan ma ka duba ka gani ya kamata nan ma ka bi Allah yanda ka bi shi cikin watan Ramadan wa alayka an tujahida nafsaka mujahadatan tammatan li siyami an kulli amrin harramahu Allahu alayk yace kuma ya kamata kai mujahada menene mujahada ka jajirci ranka in ya ja kai ma ka ja ka jajirce wajen mi an kulli amrin haramahu Allah alai wajen duk wani abu da kasan Allah ya haramta maka ranka zai ringa nuna maka kai to aka ce ka jajirce in ya ce maka kai kace masa a arai ƙarya kake ba nayi in ya nuna maka sai yayi shiran naka kai ma ka nuna masa an ki ba ai shine mujahada din da kai an ce mujahada kamar a ce maka ne kai kai gabas kace a niyan ma zai to amma anan mujahadatin nafsi zaka saboda ita rai innan nafsal ammaratun bisu'i illa man rahim rabb ita rai tana umarnin mutum ne da abun banza abu mara kyau mumuna aiki to kenan duk lokacin da ta maka umarni to ka ja ka ce mata a'a ni aikin alkhairi zan fa iza atadaita aw tajawasta aw waqa'a minka shay'un min at-taqsir in kai ta'addanci ko ka wuce gona da yi ko kuma wani abu wanda yake na kasawa ta zo daga gare ka تدارك نفسك تدارك نفسك بالتوبه والانابه والرجوع الى الله تو كرزكو كانكا كتاولو كانكا كتيمكي كانكا كترو كانكا تا hanyar tuba da kuma komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala me yake nufi anan abin da yake nufi shine duk lokacin da zuciyarka ta rinjaye ka kai ka ta saban Allah din lokacin da ta ja kai a maimakon ka ja sai ka kyale ta janye ka to in ta yin yi kakka koma ga Allah ka tuba ka ce Allah na tuba ka yahi mini bazan ƙara ba walinantabe huna
malam yace to anan kuma ya kamata mu lura kaifa annana nastafidu min asiyami fi shahr ramadan fi tahqiqi taqwa lillah yaya zamu fa'idanci watan ramadan wajen tabbatar da tsoron Allah a cikin watan ramadan ke tunda an ce an sharanta watan ramadan dan a samu tsoron Allah to yaya zamu samu tsoron Allah a cikin wannan wata haythu innal mar'a yamtani'a an umurin ma'lufatin lahu ta'atan lillah a watan ramadan inda mutun yake hakura da abubuwan da yake so dan biyayya ga Allah falimaza la yamtani'u an al-umuri al-muharramati allati haramahu Allahu alayhi fi kulli waqtin wahid in dai mutun ya hakura dangane da abin da Allah ya haramta mushi a watan ramadan ba yayi su ba kuma ya yarda Allah ne yace mushi kar yayi haiki yace to dan meye watan ramadan kuma ya wuce ba zai ci gaba da hakura da abubuwan da Allah ya haramta mushi a cikin rayuwar shi gaba daya sayyidu wa qad su'ila ahadu salafi an aqwamin ya'buduna Allah fi ramadan yuhafizuna 'ala al-fara'id wa yuhafizuna 'ala al-wajibat fi ramadan an tambayi daya daga cikin magabata magabatan kwarai aka tambaye shi aka ce mashi malam ya kake gani wai irin mutanen wannan wanda in ramadan yazo yuhafizuna 'ala al-fara'id suna kokarin kiyaye farillan da Allah ya sabke masa suna sabke su daidai wa yuhafizuna 'ala al-wajibat suna sabke abubuwan da Allah ya dora musu na wajibi a ramadan da zaka ganin shi kamar yayi kowa imani kai ka ce in ka dungura shi zai gwada maka hanya annabi akwai irin wannan mutanen ko aka tambaye shi to wai irin wannan mutanen da suke haka fi ramadan a cikin ramadan kun ga ran su haka suke lakinnahum idha kharaja ramadan amma in wata ramadan ne ya wuta takhallu an zalika sai su mance ma da an yi wani wata ramadan an yi wani wata na bautan Allah wadayyu tamaman sai su lalata ayyukan su gabaki daya su koma cikin saban Allah su irin yanda suka saba kenan yanzu su wannan a yaushe ne suke bauta ma Allah a ramadan din ramadan ya wuce sun komo tsohon aikin su aka tambaye wannan malamin malam ya kake gani game da irin wannan mutanen fa qala wannan magabacin na kwarai sai yake cewa bi isal qaw wa innas sunni mafi munin mutane mafi munin jama'a la ya'rifuna Allah illa fi ramadan basu san waye Allah ba sai a ramadan kadai to ai haka ne in dai a ramadan ka ji tsoron Allah kuma in ramadan ya wuce ka ce to azumi ya kare kuma an dawo kenan kai tsoron Allah ka yaushe ne a ramadan to malam yace wannan munanan mutane ne munanan mutane ne Allah kiyaye sai malam yace fa yajibu alal muslimi an yakuna muraqiban lillahi muhafizan ala ta'atihi fi ramadan wa fi ghayrihi ya dage ga musulmi ya cancanta ya dace a gare shi ya kasance mai kiyaye Allah subhanahu wataala a cikin ramadan kuma da ba a cikin ramadan ba wa haza ma'ana qawluhu ya ayyul ladzina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun shine ma'anar Allah da yake cewa ya ku wanda kuka yi imani an fallanta muku yin azumi kamar yanda aka fallanta shi akan wa'inda suka wuce gabaninku tabbas za ku samu tsoron Allah ay litanalu min khilal hadha ash-shahr al-karim wa min khilal muhafazatikum ala ta'atillahi taqwa Allah tabaarak wa ta'ala abin da ake nufi shine a cikin biyayya da za ku ma Allah cikin wannan watan za ku samu tsoron Allah tabbas a tare da ku wali hadha kana shahru ramadana fursatan kabiratan wa thaminatan shi yasa watan ramadan ya kasance dama ce mai girma kuma mai tsada linatazawwada min khilalihi bi zadi taqwa dan mu yi guziri guziri na tsoron Allah a cikin shi wallahu jalla wala yaqul Allah da kanshi kuma ya faɗa a cikin alqur'ani ayat tana cikin surat al-baqara yake cewa watazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa wattaquni ya ulil albab Allah yake cewa watazawwadu ku yi guziri Allah ya ce kowa ya yi guziri fa inna khayra zadi at-taqwa amma mafi alkhairin guziri shine tsoron Allah babu wani guziri da mutum zai da wuce tsoron Allah sai ce wattaquni ya ulil albab ku ji tsoro na ya kuma abuta hankali sai Allah yayi malin yake cewa wa yaqulu jalla wa ala a wani gurin kuma Allah yake cewa wata ayata daban take cikin suratul hijrat Allah yake cewa inna akramakum indallahi atqakum lalle wanda yafi ku girma da matsayi a wajen Allah atqakum shine wanda yafi ku tsoron Allah kun shi tsoron Allah shine matsayin ka a wajen Allah ba komai ba kai kaka gane ka Allah ya baka kudi kai ne alhajin garin ku ka ringa ganin anta lahira ma yanda kuke a duniya ku ne a sama anta lahira ma ku ne a sama a ta kula in baka ji tsoron Allah ba talakan da bashi da komai tsoron Allah a lahira su ne a sama kai ne a ƙasa kaga gani kai makaranta kai sabka kace to tunda dai ni ma dai nayi sabkan nan da ake nayi ta to yanda muka yi sabka a duniya an ta lahira mun ne a gaba gaba in baka ji tsoron Allah ba babu wani Allah matsayi da zaki samu wajen Allah kaka gani alƙal kai ka samu ba kai license kun je kun kure ma jami'a gudu kun samu doctorate ku ne yan barikin Niger an ta lahira ka ringa ganin a lahirin ma ku ne yan barikin ta a'a in baka ji tsoron Allah ba wallahi ta za ka yi ka Allah kiyaye sai ti fa fursatuna thamina ko wannan daman mu ce wanda take da tsada fi hadha shahr al-karim a cikin wannan wata mai girma an natazawada bi zadi taqwa mu yi guziri da tsoron Allah wa an natakharraja min madrasati ramadan mutaqina lillahi tabaraka wa ta'ala mu fita daga makarantar ramadan muna masu tsoron Allah saboda ramadan makaranta ce mai zaman kanta mu fita daga cikin ta naka ce natakharraj ana cewa natakharraj shine in mutun ya ida cycle da zai shiga cycle na gaba sai ya ce yayi takharraj lokacin da kika yi CM da ya ce kin ida cycle na bas zai shiga cycle sai wannan ko to in kika yi college kika yi tryon kika kai sai ki shiga lise kika yi lise kika samu bac sai ya ce to yanzu ta ida cycle sai wannan za ta shiga cycle superior ko haka ne to wai makarantar ramadan makaranta ce to kaka yarda ka huta daga wannan cycle din nata ba ce da tare da tsoron Allah subhanahu wataala muta'awwidina 'alal muhafazati 'ala ta'atillah mun saba ma jikinmu da biyayya ma Allah wal qiyami bi awamirihi kuma mun saba ma jikinmu tsayuwa da tabbatar da umarnin da Allah subhanahu wataala yayi sai yace wa innaka lata'jabu ghayatul ajr yace kai yace in ba haka ba malam ka yi mamaki matukar mamaki min unasi kathirin daga wayansu mutane wayanda suke masu yawa idza dakhala ramadan mala'ul masajida in ramadan ya shigo sai su cika masallaci tab in ka zo har a cika maka masallacin ya cika hewaje wa hafazu ala salawat zaka ga sun kiyaye sallah in ramadan ya zo thumma idza kharaja ramadan in ramadan kuma ya wuce wadda u zalika wa wadda u aktharu sai su ma wannan abun ban kwana sai su ma wannan abun da yafi shi ma ban kwana yanzu nan in ka tai masallaci wallahi ba waye idan akwai wani masallaci da muke sallah can bayan wannan sabon na bayan ma duk kura yake amma daga rabran ya shigo mutane suka fara zirga zirga aka fara santiri kai ka ce wannan masallacin kullun haka yake shiga gwanin dadi in ka zo babu wuri ma da kai da tare da kai sallah waye amma ramadan ya wuce in ka dawo wannan kurar da wannan to ina wanda suke cika shi lokacin ramadan daga ramadan ya wuce sun wasa sun yi bankwana da wannan abu shine malaki ya ce wannan abun mamaki ne sai ce fatajidu fi badi alawqati masalan salat alfajr as-saff la yamtali yace yanzu in ramadan ya wuce in ka tai sallah asuba akwai masallacin da ko sai hudu ba cikawa kuma wannan magana ta shi haka ne inda kana da masallatai da asuba yanzu da ake ramadan ko in ka to da asuba za ka masallaci wata ranki dan leko da asuba daga gidanku ki dai kamar masallaci ki gani da fa zaki ga masallaci har da gawi sun cika masallaci kowa ya zo sallah amma in ramadan ne ya wuce wallahi sai murko a wani masallacin bai cika daga liman hela dan sai wanda gidan shi yake jikin masallacin sai yan makwabta masallacin sauran suna gida suna barci shi yace sai murko bai ya cika yace lakin idza jita ila salatul fajr fi ramadan la tajidu saffaini aw thalatha yanzu in ka gani sahu biyu ko uku da kilka same shi a cikin masallaci bayan ramadan ya wuce sai ce fa hal haula ikanu amwatan aw wajadu fi shahr ramadan wai mallan yana tambaya wannan da suke cika masallacin a ramadan yanzu bissa nan mallan ya ce wai ina suke duk mutuwa suka yi ne an tai an binne su a makwantai ko kuma a dama su kawai an kasa ne dan su yi ramadan kuma ramadan ya kare an tattare su an mai rasu aw kanu musafirin thumma ja'u fi shahr ramadan da ko kuma a dama ayan balaguro ne wata ramadan ne kawo su yanzu da aka yi da ramadan din sun koma inda suka wuto tambaya ce mallan yake amma za ko kuma dai menene matsala sai ce la yuhafizuna ala salati alfajr ma'al jama'a illa fi shahr ramadan wai ba sa kiyaye sallah tare da mutane sai a watan ramadan aina hum min almuhafazati ala hadhihi alibadati fi ash-shuhur kulliha to in haka ne yaya suke kiyaye wannan ibadan a cikin sauran watanni 11 in dai ramadan za su cika masallaci to in ya wuce kenan wata 11 za su yi ba za su cika shi ba menene matsalar su me yake damun su wali hadha naqul mallan ce saboda wannan sai mu ce fursatun liman akramahu Allahu wa manna alaihi bil muhafazati ala salah ramadan dama ce babba ga wanda Allah ya girmama shi ya mishi baiwa ta ya kiyaye sallah wa taharakat nafsuhu lit ta'a zuciyar shi ta motsa wajen biyayya ma Allah wal ibada da kuma yin bauta wa zaka halawataha kuma ya dandani dadin bautan ita kuma bautan Allah da kuke ganin ta tana da wani dandano wanda ba kowa yake dandana shi wallahi in mutun ya dandani halawa ta tsoron Allah to wannan mutunin zaka ga rayuwar shi tana tayyar daidai wa daidai 100% kuma in bai ba bai jin dadi amma in kana so ka gane in ka ga wani wanda yake lazimtar wata bauta ta Allah ko rimtsi ko munya ne ne bai iya barin wannan abin ka tambaye shi wannan abin me yasa baka bari shi bari me zai ce ma in ka ga wani yana wallahi bai barin ta ko munya akai ka tambaye shi dan Allah dan yau ka dan bar wallahi nan mana in ka ga wani bai barin shafa'i da wuturi ya saba ko ya akai kai ko ya barci ya tashi yayi dan Allah wata ranka tambaye shi ka ce wannan shafa'in dan Allah wannan satin a bar shi ka ji me zai ga maka irin wa'annan wa'inda suka saba sun dandane halawa wannan bautan ne ba za yi yu ba su barta to shine anan malaki cewa in Allah ya dandana maka jin dadin wato wannan wannan bautan to an yamdi ala zalika fi hayati kulliya to mutun yayi kokari ya zarce akan haka nan a cikin rayuwar shi gaba daya li yastafida min shahril karim dan ya fa'idanta da wannan watan nashi mai girma umin mausimihil mubarak kuma ya fa'idanta da wannan yanayin nashi mai albarka li yuhaqqiqa bidhalika alma'na alladhi fi alayati alkarima duk dan ya tabbatar da ma'anar da aka faɗa cikin aya mai girma kutiba alaykum asiyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun Allah ya fallanta muku yin azumi kamar yanda ya fallanta shi akan waɗanda suka gabace ku tabbas za ku samu tsoron Allah min khilali ma naqu ma taqumuna bihi min ta'ati Allah daga ainihin abin da kuke yi na biyayya ma Allah wato addunahu min ibadatin fi hadha al-musim al-karim kuma kuke sabke shi kuke sabke wannan ibada a cikin wannan lokaci wanda yake da girma wa ala hadha malam yace in muka yi la'akari da wannan fasiyamu madrasatun tarbawiyyatun azimatun mubarakatun yace ramadan azumi azumi makaranta ce ta tarbiyya mai girma kuma mai albarka makaranta ce ta tarbiyya mai girma mai albarka yanda kake gani ana zuwa aje a cewa na ku kai shi makaranta wani ai wacce makaranta suna da tarbiyya ko ko kuma in karatu ne a ce a ni dai dana baya wacce makaranta ina gama basu koye karatu na hiso in kai shi wacce makaranta an yi karatu ko dan me aka kai shi dan ne dan yaje yi karatu ko ya sami ilimi to ramadan azumi da kake ganin shi shi ma makaranta ce mai zaman kanshi ta tarbiyya ga wanda yake so ya tarbiyantar da kanshi to na a gare shi yayi azumi azumi yana tarbiyantar da mutum kuma tarbiyya mai girma kuma mai albarka Allah ya takharraj fiha almu'minu almuttaqun mu'minun almuttaqun a cikin shi mutane suke fitowa suna masu imani kuma suna masu tsoron Allah wa yatazawwadu fiha almu'minuna bi'azami zadi a cikin shi ne masu imani suke yin guzuri mafi girman guzuri ya mu bi ma'ahum fi hayatihim kullaha guzurin da zai zarce a cikin rayuwarsu gabaki daya wa fi ayyamihim jami'an haka kuma a cikin kwanakin rayuwarsu gaba daya ala anna hadhihi almadrasa madrasat shahr ramadan akan cewa ita wannan makarantar makarantar watan ramadan watan azumi la yastafidu minha kathir min an-nas yawa daga cikin mutane su kuma basu fa'idanta da ita duk da yake ita makarantar kowa tana zawa ta isko shi ita ba zuwa bane ake a shiga a ita ce za ta zo ta shigo ku masu hankali su ne za su fa'idanta da ita wanda kuma suka yi wasa ba za su fa'idanta da ita shine yake cewa wasu la yastafiduna ba sa amfanuwa da ita inna ma tumdi alaihim hadhihi almuddati alsharifa wa hum yu'ayyu wa hum yata'ayashuna ma'a hatta aisha talib albalid fi madrasatihi sai sauran mutane suna anwani da wannan lokacin wannan makarantar ta azumi hatta zo ta wuce suna anwani da ita irin yanda kasan dalibi mara kan gado yake yi a makarantar shi aka ce dalibi mara kan gado shine wanda shi dai ko an san shi da indiyoyin zuwa makaranta ne ya yi sauran makokari amma dai balidin dalibi ne komai bai gane ya yi kowa zawa kuma ya ji ma yana zawa amma wallahi har yanzu dai abin to shine ke cewa wannan ta'amulin da mutun zai yi da da Ramadan wasu na irin wannan ta'amulin kenan ka gane mutun in har yanzu ya wuce ni basu fa'idanta da abin da yake cikin shi ba sai ke cewa fa yatakharraju wa la yastafid sai ga azumin ya wuta mutum bai anwana ba kamar yanda hal gashi nan tantana alƙarama an kaza makaranta yanzu an mata armi kuma bata ƙaru ba ko bata ƙaru ba da komai a ciki kaga ta jima tana yi amma ga wata nan an kata shekara ta 1 2 3 ta sauka ta tashi ga sha'anin ta kaga mai da hankali ne ko to kenan yanda ake mai da hankali a makaranta ai karatu in ramadan yazo in kana so ka fa'idan ta shine ka mai da hankali izaman to ka fa'idan ta a cikin shi sai ce adribu misalan min durusi ramadana idafatan ila ma marra min durus yace zan ƙara buga misali haka mallam yace zan ƙara buga misali daga cikin misalai na darussan ramadan ƙari akan abin da muka wadi na darussukan da suka wuce yace mandubta biya bi sharbi dukhan wanda Allah ya jarbace shi da shan taba wa tanawul hadha al mudir al khabis yana zukar wannan abin mai muni wanda yake cutar da lahiyar shi allazi la fa'idata fihi wanda babu wata fa'ida a cikin shi albatta ko misqala zarrata akwai wata fa'ida a cikin shan taba ne ni har yanzu in daga bazan shan taba mamaki yake wani kawai ka ba da 20 a baka 2 ko da 3 kuma ka zo kuma gutar da zai kunna mai kasi ka sai burke ko kuma yake dan nan abin wari gare taba wari gare kai ma ka san wari gare ta kuma halau cutar ka zai ta yi ga lahiya kuma kai ma ka san cutar ka zai ta yi lahiya ba na da uku kuma a baka ka rike ta da daga ka zuko haya'in kuma ka hadi kuma ka mego haya'i ko shike ne kai yanzu hankalin ka ya kwanta kai yanzu an ga maka dangane
ai babu ce ma
mu shi yasa malamai suka ce wanda yake shan tawa da shi da wanda zai nan nade jika 10 ya tunna mata wata basa da bambanci yanzu in ka ga mutun ya nan nade jika 2 kai yanzu a yanda ake talaucin wannan ko yanzu kamar in wuddo wannan sai in mata haka ko sai in mata haka sai in cinna mata wata ya riki sai in ringa busa ta in aka ganni me za a ce mai ta za a yi wani ba shi da hankali kudi ya nan nade cinna mai wuta ko wanda yake cinna ma kudi wuta da hankalin shi to wannan wanda ya cinna ma kudi wuta ai shi kudin ne gaba daya ya cinna wa shi kuma wancan kudin ya bada aka ba shi wani abu da zai cinna wa ta mai bambanci masu da bambanci masu da bambanci shi wannan wanda ya cinna ma kudi a ce kudin shi ne zuki ko ta kuma wani icce ne mai cuta aka ba ka zuki to shi ne malin yake so ya bada misali yace tajiduhu fi shahr ramadan min tulu' al-fajr ila ghurub ash-shams yamtani anhu tamaman mai shan taba zaka ga ramadan yazo daga alfajir ya keto ya bar shan taba tunda azumi yake ko bai ƙara shan taba sai ya ce ma annahu ita da an yi shiriwa min shal kafir akwai wanda a wuni ya sha karto da na taba karto da 20 ce amma yanzu in ramadan yazo daga an sha ruwa daga an yi sahur bai ƙara shan taba duk da ya saba wuni akwai wanda shi kuma duk bayan minti bai ya sha amma in ramadan yazo dukansu ana azumi bisa sha ko sun danne zuciya su ba wai dan bisa zo bane ba a saboda kawai ana azumi ne bisa sha amma ya hakura ya danne zuciya shi cece fa hiya fil haqiqati fursatun li yamtani anhu tamam al imtina mallan yace to ai wannan babbar dama ce a gare shi dan ya hakura da shan taba gaba ɗaya a rayuwar shi in dai ka iya hakura ka danne zuciya ka wuni guda baka sha ba duk da ka saba amma ka danne zuciya ka to dan baka danne zuciya ka sauran rayuwar ka kawasa gaba ɗaya sai ce wa kathirun mimman yata'ata ad-dukhan iza nusiha ya'tadiru an zalika bi annahu la yastati'a tarkahu yace da yawa daga cikin masu shan taba in aka mai nasiyawa da kaji tsoron Allah kawaza amsa shi shine wai shi bai iya barin shan taba haka suke cewa wallahi nayi mari abin ya gagara haka suke wadi ko sai mallan yace to alaysa huwa qad tarakahu ilata ayami hadha ash-shahr al-azim min tulu' al-fajr ila ghurub ash-shams shi wanda yake bada wannan amsa wai da ramadan yazo ba wata ɗaya bai bai shan ta tun daga kituwa alfajir har wadawar rana ai bai sha ba ko sai ce fa haza darsul law wannan ai darasi ne a gare shi yufiduhu fa'idatan azimatan zai fa'idantar da shi inda zai lura ala wa hiya anna fi istita'atihi wa wus'ihi an yataruka hadha ad-dukhan abadan wa alla yatawaddahu mutlaqan dama ce a gare shi yana iyawa in ya ga dama ya fasa shan wannan abun kwata kwata kuma ya fasa shan shi har abada in dai ka iya barin shi yo in ka kasa wuni gida biyu daga kitowar alfajir zawa wadawar rana to a cikin kwana ɗaya me yi sauran sai dare ko to kuma daren aiwa ba daren ba har in ka ware shan taba kuma har alfajir yake to a daga bandejar ta bin tura da ka kwanta kai barci kenan a cikin ramadan wata guda kai lokaci yaushe ne lokacin shan taba ka daga bayan shaduwa zuwa bandejar duka abin da bai huce ba awa hudu ko yanzu awa hudu ita ce kake shan taba a ramadan wata daya kai kuma a can baya kai ramadan awa 24 kake kana shan taba ko kuma yan awa 20 ko kuma 19 ko 18 kenan wannan dama ce aka baka an rage maka aiki ne kana iya hasawa in huwa kaga dama amma dama ce babba sai malin yace kama ta'ashabu min ba'din nas kama kuma bancin wannan misalin da ya bada na mai shan taba ko yace kama yanda zaka yi mamaki daga wasu mutane gayar al'ajabi matukar mamaki inda ma yufthiruna ala dukhan in an sha ruwa ladan yana kiran sallar shi kuma ya kunna masa garuta ko shi da ita zai bude baki wa fi zalika iza'un bil iftar wannan wanda yake haka ya cutar da shan ruwan shi yasumu ala al mubahat ta'atan lillah yayi azumin cin abinci duka bai ci ba shan abin sha bai sha ba dan biyayya ma Allah ko yace fa idza adana al muadhdhin bi adhan al maghrib in ladan ya kiran sallar magriba sai yace wa fi zalika iza'un bil iftar in a cikin wannan abin da zai yi na shan taba in an yi kiran sallah akwai cutarwa ga sharwan nashi iftar kin nashi menene shi iftar wa ibada ne sharwa mana zaka yi ibadat to kuma kai ka zo zaka yi ibada da saban Allah shine yace yuftiru ala ma'siyatillah ya sharwa amma ya bude bakin shi da saban Allah ko fa ba'dhum yusalli al-maghriba wa yu'dhika bi ra'ihati ad-dukhan yace kai wani zai zo masallaci yayi sallah a kusan ka tunda ana a daidaita zo a gama ka wadu in ya tsaya a kusan ka warin sigari yake yana cutar da in masallaci saboda ya tsale da shan ta ko sai yake cewa hatta inna ba'dhum yatamada ghayhi wa yutfi sigaratahu inda babil masjid yace kai wani zaka gama ya ci gaba shi rishin mutuncin nashi mai linzami ne zai ci gaba ana kiran sallar ladan ana kiran sallar ya sha ruwan zai wuto daga gidansa da taba an yana busa kuma masallaci yaje da tafin shi a hannu sai ya zo kofar masallacin sai ya kashi haka ya wadi malam kuma yana samun masin haka nan ko shine wayutufi inda babil masjid zai wayutufi sigaratuhu inda babil masjid zai kashi wannan sigarin tashi a kofar masallaci sai yace fa yakhruja min baiti wa yashrabu ad-dukhana ila an yasila babil masjid zai wuto daga gidansa yana shan taba har sai ya zo kofar masallaci summa yadkhulu al-masjid bi ra'ihati al-kariha sai ya shigo masallaci bi ra'ihatihi al-kariha da wannan warin nashi mai muni mai cutarwa fa yu'adhdhi al-musallin sai ya cutar da masu sallah wa yu'adhdhi al-mala'ika ya cutar da mala'iku fi makani al-ibada a wajen ibada wa ta'a da biyayya ga Allah shi duka shi da ya cutar da masu sallah kuma ya cutar da mala'ikun Allah kai daya saboda warin sigari saboda warin sigari bai da dadi kuma abun mamaki su masu shan sigari musu yin warin sai yo kuma tun kai ma warin kake ya zaka kai yanzu nan in wallahi nan yanzu in a samu mai shan taba yanzu nan ya kunna tawa wahe ya busa ya kin ba kawai ya kunna ta kadai wallahi ni bana yi ba zama ana in kwana zamana to lunga shi na tsayawa zai tak eh dai audda gawa ta bana iya zama inda ke shan tawa kwata kwata abin yana cutar da kuma na zan ban ni kadai bane akwai wanda su ma basu yi to amma haka mutane suke shan abin su cikin mutane saboda dokan alaki su san Allah kamar kayan kirki wallahi sai an rama mana alahira gumi ya hewa sai yace fata'ajabu min mithli hadha ash-shakhs zaka yi mamaki da irin wannan mutumin annaharu kulluhu sa'imun la ya'kulu la yashrabu batilillah duka wannan rubutun wannan ramadan ya bi Allah bayya ci bayya sha wama an yu'adhdhina al-mu'adhdhin amma dai ne kiran sallah yana zabga kiran sallah illa wa yubadir ila hadhihi masiyah sai kaga ya koma wajen wannan saban nashi kai wuni kana bautan Allah kuma yanzu kawai gag da zaka sabke ladanka sai ka koma cikin saban Allah wa shurbu ad-dukhan ma'siyatun shan taba saban Allah ne wa dhanbun zunubi ne wa ithmun sabo ne wa haramun kuma haramun shan taba haram ne sabo ne zinubi ne duk wanda ya rubuta mai zinubi eh ka ga wani darishin lisayi ni akwai wanda ya taba tarin ne ya ce mana wai da hayakin da taba da gore wai ba su da bambanci a musulunci yace ko ba haka bane mun ce in haka ne kigen Allah sauki ko yu'aqabu ala shurbihi idha sharibahu wanda ya sha taba za a mishi hukuma a wajen Allah ko yuhasibuhu Allah tabaaraka wa ta'ala kuma Allah zai mala'ikun Allah zai rubuta Allah zai kama shi da wannan laifin wa adillata tahrimihi katiratun jiddan basata al-ulama dalilan da suke haramta taba da yawa ne malamai sun shimoda su da yawa ba su da iyaka daga cikin su mine daga cikin nan bai kawo su daga cikin su mine ne dalilan da suke haramta taba
idan abin da yake cutar da lahiya haramu ne a musulunci
da abin da yake cutar da lahiya wannan jawabi ne kai dalili yake su ayyuhal ladzina amanu ولا تلقوا بأيديكم إلى التحلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين كو ولا تعاونوا على الإثم والعدوان سو ده إن كسيتا بسوا أيام كم بنن كاكارا مسكرين بيوم تودي كون أبو كاكاي الله تعالى لا لا كو ين الله تعالى كاي أبتو أبن هنا حرام أما كاي الله تعالى كا ka aje ka ku kai kanku ga halaka kuma ka gani a kwalin sigar an ce halaka ce kuma kace to aban sai an ga masa Allah riki mallan yace fa ramadanu fursatul lil mudakhin ramadan dama ce ga mai shan taba wali kulli man indahu israfun aw taqsir kuma dama ce ga duk wani wanda yake da wani yake da ya zalunci kanshi ya wuce gona da iri ko kuma yana da wato karamci wayan sabki haƙin Allah yana da gajiyawa aw ida'atun ko kuma ya lalata wani abu cikin abin da yake na Allah tsakanin shi da ubangiji aw tafridu ko kuma sakaki da yayi an yastafida fi min hadha al-mawsim al-karim ya amwana daga cikin wannan yanayi na Ramadan mai girman gaske idan ya amwana sai ya gyara abin da ya aikata na banna ya gyara abin da yayi na sakaki sai ya zamanto ya gyara duka wannan kusafara sai yace min al-umuri al-muhimmati allati yanbaghi at-tanabbuh laha daga cikin abubuwa masu muhimmanci wanda ya kamata a yi nuni a fadakar akan su yace al-inayatu bi kitabillahi jalla wala kulawa da littafin Allah madaukakin sarki shine al-Qur'ani sai yace fa min khasa'is ramadan daga cikin abubuwan da ramadan yake banta da su wa mumayyizatihi da abun da shi kadai ne yake banta da su anna al-Qur'ana unzila fihi al-Qur'ani an sabko shi a cikin watan ramadan karshen ma kenan dai saboda haka ramadan watan qur'ani ne Allah yake cewa shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan watan ramadan shine watan da aka sauko da alqurani a cikin shi shari'a ne ga mutane kuma bayani ne na daga wato shari'a da kuma alfurqan shine rarrabe wa dankanin gaskiya da ƙarya fa fi hadha shahr unzila alquran a cikin wannan watan na ramadan aka sabkar da alqurani ko وكان جبريل عليه السلام ياتي النبي في شهر رمضان يدرس القران كاجي ملائكه جبريل باين yana ma annabi wahayi ko to in ramadan yazo yana zuwa wajen annabi su yi karatun qurani da shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya wadi annabi ya maimaita sai sun sabke shi tun daga fatiha hannas sun sabke shi gaba da ga malamin shi jibril ya wadi ya maimaita to ke yanzu in ramadan yazo me kike sabkewa wata koli ila fi battai Allah sai Allah ke sai je fa ya hadithu nabi alayhi salatu wasalam alquran wa yaqra'uhu alayhi shi malaika jibril sai zo sai ya kawo ma annabi qur'ani sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta mishi fa ala almuslim an ya'tani bi kitabillahi azza wa jalla fi hadha ash-shahr al-azim ya dace muslimin ya kula da littafin Allah cikin wannan watan mai girma alladhi huwa shahr al-quran wanda shi wannan watan shine watan na al-quran وكان بعض السلف اذا دخل شهر رمضان ترك اكثر اعماله wasu daga cikin magabata in watan ramadan ya shigo yana barin mafi yawan ayyukan da yake yi wa qala sai yace me yake cewa inma huwa qira'atul qur'ani wa it'amut ta'am a wannan watan ba abin da zan yi daga karanta alqur'ani sai ciyarwa ga wanda suke da bukata wa yaqbiluna ala alqur'ani iqbalan aziman sai su koma ga alqur'ani komawa mai girma fa minhum man yahtimu alqur'ana kull yawm kaji manya daga cikin su akwai wanda yake sabke qur'ani dukan shi kullun tun daga nasi in ya karanta shi sai ya sabke izb 60 sannan ashawwa wa minhum man yahtimuhu kull 3 ayyam daga cikin su kuma akwai wanda yake sabke shi bayan kowane kwana uku duk kwana uku yana da sabka to kenan in baka iya sabke shi kullun ka sabke shi bayan kwana uku kwana uku aka ce kwana uku yana da sabka guda kenan duk kwana uku izb ne yake karanta izb 20 yanzu akwai kwana guda bai karanta izb 20 tuntuni ma za ka karanta shi daga wala tujadulu yanzu in kika zauna daga kin hudda awa 2 da rabi ta kirki kin karanta shi ko ko ta yau awa 2 da rabi karantuwa take ku tsaya ai abin da zan ba ku misali da shi shine a cikin ku yake yawan shugaban Qur'ani a salula ko qira'a ta malam su dai su kwato yanzu suratul baqara ta sures minti note
awa
1 da minti 29 ne ko wata kuma awa 1 da minti 21 to yanzu su dai karatun shi yana dan nauyi akan na wasu ko akwai wanda yin ga duba in dai kana da karatun malamai da yawa akwai wanda yin ga duba suratul baqara din shi kwata kwata minti 45 ne akwai wanda minti 45 ne ya sauki kuma limamin harami ne kuma karatun shi da tajwidi da komi to yanzu abin da nake son buga muku misali minti 45 an sauke bakara gaba da izi 5 ce hada dori to a ƙara wani izi 5 din a ƙara minti 45 na'am awa 1 da rabi ko bata kai awa 2 ba awa 1 da rabi kai izbu 10
hannu wata 1 da rabi
to kuma an ka kara awa 1 da rabi kai minti 10 awa nawa ne kenan
awa
3 kai izbu 20 ni da zan yi ne nace awa 2 da rabi ta kiriki awa 2 da rabi ta kiriki awa uku yanzu a cikin awa 24 awa uku ta gagare ka ne wallahi ba ta gagare ka ana karanta ta minti 30 sosai ma to awa kuma to shine yace wa minhum man yahtimu kull usbu daga cikin su akwai wanda yake sauke qur'anin kowane sati ai dije raba ke an nemo daidai ke a cikin sa akwai wanda yake sauke ta a sati ko sati kwana 7 ne kenan yanzu kwana 7 a ce ma yanzu kwana 6 ne kenan kowane kwana izubu 10 ko kowane kwana izubu 10 kowane wuni izubu 10 to kin gani kowane wuni izu goma ai da ragewa kan izu 20 ko ta kullum sannan wa minhum man yahtimu kull 10 ayyam a cikin su kuma akwai wanda duk bayan kwana 10 sai ya sabke in aka ce bayan kwana 10 ka sabke kullun izu 3 ne zaka izu 6 shine 60 ko izu 6 daga karsa zuwa nasi ne yanzu ke biki a zama dai biki karanta daga karsa zuwa nasi a fasali ma yake sosai kan a tashi ma mutane suna ta dimi suna gulma cikin kwashe ladan yanzu su wacce da gulmar da suke da a ce sun san wannan sun karanta Qur'ani da batun an samu abin da aka samu ba ko ba ga bane su wacce ka san kanka wa minan nasi man yadkhulu alayhi sharu wa yakhruj ma fataha al-mushaf illa marratan aw marratayn aw thalatha daga cikin mutane akwai wanda in Ramadan in yazo har ya huta bai bude Qur'ani sai su daya ko su biyu ko su uku in yayi kokari ne su uku akwai su wallahi lakinnahu muqbilun ala umur ukhra amma an ka dauki rayuwar tashi za gani ya mai da hankali kan sauran abubuwa yanzur ilaiha yana kallon su wayu shahida ya zamana ya dora kawade kan da inda kallon tele ne ya mai da duka kokarin shi so yake kalla kadistaulat ala qalbi saboda ta mamaye zuciyar tashi akwai wanda wallahi tallahi bai karanta Qur'ani har Ramadan ya wuta wannan su ma suka yi ba wani kai bane suna da yawan gaske cikin mutane amma kuma akwai wata sirri kullum ba ta barin shi tunda can zuciyar shi ta laulaya to Allah raba ka da wannan mugun yanayi ne hazihi kalimatun as'alullahi jalla wa ala an yanfa'ani wa iyyakum biha duka wannan littafin gaba ɗayan shi mallaka ce kalma ce da nayi ina roƙon Allah ya amfane ni ni da ku biha da wannan kalmai wa an yaktuba fi mawazini hasanatina jami'a ina roƙon Allah ya rubuta wannan abin da muka faɗi a cikin ayyukan mu na lada da ni da ku baki daya wa an yaj'alha hujjatan lana la hujjatan alaiha Allah ya sanya wannan abin ya zama to hujja a gare mu ba wai hujja akan mu ba wa an yuballigana wa iyyakum hadha ash-shahr al-azim Allah ya kai mu wannan watan mai girma mu Allah ya kama yami watan Allah ya hudda mu lafiya wa an yu'idana wa iyyakum ala siyami wal qiyam Allah ya taimake mu da ku wajen azumtar shi da tsayuwa a cikin shi wa an yaj'ala a'malana fihi kuma Allah ya sanya ayyukan mu a cikin shi wa fi kulli awqatina lahu kuma dukkanin lokutan da gare mu na rayuwa Allah ya sanya su ga wannan wata khalisatan tataccen aiki ne wali sunnati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam muwafiqatan kuma ya kasance ta dace ma sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin a kullun katana aiki in zaka yi shi na ibada bayan ya kasance yayi daidai da umarnin Allah to kuma ya kasance yayi daidai da irin yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sai ce wa an yusliha lana wa lakum kuma muna roƙon Allah ya gyara mana da mu da ku bu gani duk abin da yake wadi take da mu da ku kusuwa ko masu karanta da kuma masu saurari wannan ya nuna maka shi wannan malamin sunna bakan shi bai ke ma adda yanzu an malamin bid'a ne kudi za a bashi ma wanda zai bashi kudi ce malamin muna bara da gaji ka biyu ah to insha Allah jama'a ya fatiya da salatul fatiha in yazo ya ce Allahumma ghfirli warhamni wa'afini wa'fu anni kan shi yake ma adda Allah ka gafarta mini Allah a kalla ai ya kamata ka ce shi wanda ba kudin ka dan sa shi a ciki ko to Allah kyauta sai ya ce ina roƙon Allah an yuslihi lana wa lakum ya gyara mana da mu da ku dinana addinin allazi huwa ismatu amrina wanda wannan addinin shine wanda yake wato mai kariya ga al'amarin wa an yuslihi lana kuma ya gyara mana duniyana duniyar mu allati fiha ma'ashuna wadda rayuwar mu take cikin ta wa an yuslihi lana akhiratana allati fiha ma'adina kuma ya gyara mana lahirin mu wadda ita ce makomin mu take can wa an yaj'ala al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair kuma Allah ya sanya din rayuwar da zan mu kara ta kasance alkhairi ne a cikin ta wal maut rahatan lana min kulli shar kuma duk mutuwar da zamu Allah ka sanya mutuwa ta kasance hutu ne a gare mu daga kowane irin sharri sai ce innahu tabaraka wa ta'ala khairu mas'ulin wa khairu marju lalle Allah madaukakin sarki shine mafi alkhairin wanda za a tambaya kuma shine mafi alkhairin wanda za a yi fatan samun wani abu a gare shi wallahu ta'ala a'lam Allah madaukakin sarki shine mafi sani wa sallallahu ala nabina muhammadin amincin Allah subhanahu wa ta'ala da salati ya tabbata ga annabi muhammad wa ala alihi da alayen shi wa ashabihi da sahaban shi ajma'ina baki daya alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai nan muka zo karshen littafin wannan na wa ja'a shahr ramadan kenan littafin mun kare shi gabaki daya cikin halka guda hudu abin da muka faɗa ya zama daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh